police joint operation team repelled ambush attack from armed bandits at Magab Forest in Birni Mogadi local.
Kakakin rundunar yan sandan Najeriya kenan DCP Moshid Jimo ke karin haske kan sabon farmakin da suka kaddamar a jihar Zamfara. Yace sun samu nasarar fafara wasu ƴan bindiga dadi a dajin Maga dake karamar hukumar birnin Magaji. Yace a wannan gumurzu ƴan sandan sun halaka ƴan bindiga guda 104 sun kuma rugurguza sansanonin su guda 50 kana sun kwato kimanin awaki 500 da shanu 79 daga ƴan bindigar. Amma abin bakin ciki anan shine mun rasa dan sandan mu guda 1 kana wasu zuratun ƴan sanda 12 sun samu raunuka sakamakon artabun da muka yi. Kakakin ƴan sandan Najeriya yace sun caccafke wasu ƴan bindiga dadi.
The team have recorded significant progress in the arrest of more than 85 suspects.
Zaratan ƴan sandanmu sun kuma kame ƴan bindiga guda 85 da manyan bindigogi kirar AK-47 guda 27 da wasu bindigogi kirar gida guda 50. An kuma kwato shanu 279 da karin tumaki 109 kuma tuni an mika su ga masu su.
Already been handed over to their owner.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.